أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nagodiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya datar da mu a daidai wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da littafinmu na kashfu shubuhat na Sheikh Malami Muhammad bin Abdul Wahhab. Yan uwa musulmi, darasin da ya gabata mun tsaya a daidai inda malam yake cewa da za ka samu mutumin da yake biyayya ga waliyai ko shehuna har ma yana daukan haƙƙin Allah yana ba su da sunan yana neman ceto a wurin su su kusantar da shi zuwa ga Allah. Malam Allah saka mishi da alkhairi yake cewa ka tabbatar mishi cewa lalle waɗanda manzon Allah ya yake su su ma sun yi imani da salihan bayi da waliyai suna bauta ma wasu Allah suna daukan haƙƙin Allah suna ba wani Allah sai manzon Allah ya yake su akan haka. To karshe inda muka tsaya malai ke cewa da mutum zai ce maka ai ina neman ceto ne zuwa ga wanda nake kira koma bayan Allah ko wani waliyi ko wani shehi kuma na yarda manzon Allah yana ceto sallallahu alaihi wasallam, ina sallah ina azumi, malai ke cewa ceto baya tabbata sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya bada izini. Haka shi ma wanda zai yi ceto ba zai iya yin ceto ba dole sai Allah madaukakin sarki ya yarda. Dalili Allah ke cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, wane ne ya isa ya ceci wani a gobe kiyama a wurin Allah ba tare da izinin Allah. Haka shi ma wanda za a ceta yana da kyau ko sai ya tabbata Allah ya ce a cece shi. Me Allah ke cewa wala yashfa'una illa liman irtada, ba wanda ya isa ya ceci wani sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Idan Allah ya yarda da kai zai ba da izini wani ya cece ka a gobe kiyama. Wannan ita ce amsa ta gaskiya. Malai ke cewa idan har da gaske kana neman ceton Allah madaukakin sarki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me zai hana ka yi biyayya ga manzon Allah cikin abinda manzon Allah ya zo da shi domin ka dace ma ceton manzon Allah a gobe kiyama. Karshen magana kenan shine malai ke cewa anan annallaha atahu shafa'a wa nahaka an haza, inda muka tsaya wancan sati na yarda Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah ceto amma kuma manzon Allah ya hana ayi biyayya ga waɗansu wanda ba Allah ba musamman wajen ba su haƙƙi na Allah. Malai ce fa iza kunta tad'u Allah an yushfa'a nabiyahu fika fati'u, idan har kana so Allah madaukakin sarki ya ba da dama manzon Allah ya cece ka, mi zai hana ka yi biyayya ga Allah ka yi biyayya ga manzon Allah. Bi qaulihi ta'ala, inda Allah madaukakin sarki yake cewa fala tad'u ma'allahi ahad, kar ku hada Allah da wani ko ma wane ne. To inda zamu tashi a yau malai yace fa inna shafa'ata wa aidan fa inna shafa'ata utiha ghayru an-nabi sallallahu alaihi wasallam, malai yake cewa kuma lalle ita ce to a gobe kiyama an ba wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji ta nawa jira kwadi rakam inda 58 58 masha Allah.
To sai Allah.
A ce na gaba. To anan malam yake cewa lalle ceto wanda zai tabbata a gobe kiyama an ba wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaji fa sahha anna al mala'ikata yashfa'un ya tabbata ko ya inganta lalle mala'iku a gobe kiyama za su yi ceto wal awliya yashfa'un suma waliyan Allah ya tabbata a shari'a ta musulunci za su yi ceto a gobe kiyama malaji wal afrad yashfa'un akwai daidaikun jama'a suma ya tabbata za su yi ceto a gobe kiyama sai ce ta kulu inna Allah a'tahum ash-shafa'a fatlubha minhu yanzu zaka ce Allah ya ba su ceto gobe kiyama da mala'iku da waliyai da daidaikun jama'a to tun yanzu ina neman in samu ceton su shi yasa nake bauta musu sai malai ce fa in qulta hadha raja'ta ila ibadati salihin in ka wadi haka kamar ka koma bauta ma bayin Allah na gai allati zakara Allah fi kitabihi wanda Allah madaukakin sarki ya bada labarin sa Qur'ani kenan akwai haƙƙi na Allah wanda shine ibada akwai haƙƙi na wani Allah wanda bai dace ka dauki haƙƙin Allah ba ka ba wani Allah anan malam cikin sharhin shi yake cewa qala al mu'allif mai littafi yake cewa innal mala'ikata yashfa'un lalle mala'iku za su yi ceto wal awliya yashfa'un suma waliyai za su yi ceto cikin hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wanda hadisi ne mai tsawon gaske malai cewa na abi huraira haka ya tabbata daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yamutu li muslimin salasatan min al-walad ba yanda za a yi yara guda uku su mutu ga wani dan uwa musulmi fayali junna kuma ya shiga gidan wuta illa tahillat al-qasr sai dai warware rantsuwa kana sai dai in wata rantsuwa wadda ta tabbata a kan shi na zai shiga wuta sai dalilin wannan zai shiga in ba dan wannan ba dalilin mutuwa ta yara guda uku za su zame maka dalilin ceto a gobe kiyama kamar yanda ya tabbata a hadisi duk mutumin da yara guda uku suka mutu a gidan shi a matsayin shi na musulmi manzo Allah ya ce wannan yara guda uku za su iya yi maka ceto a gobe kiyama dalilin su zaka shiga gidan aljanna to anan malai yake cewa ya tabbata a shari'ar musulunci lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani manzon Allah za su yi ceto a gobe kiyama amma kuma wannan ceto ba zai tabbata ba sai da izinin Allah wannan shine ya kamata a gane kenan mu fahimci ceto baya kasancewa sai da izinin Allah Allah shi zai bada izini a yi ceto ga wanda zai yi ceton haka kuma shi ma wanda za a ceta Allah madaukakin sarki ne zai bada izini to da haka anan kafin mu ci gaba za mu karanta hadisai wanda suka tabbata daga manzon Allah akan ceto wanda hadisan suna da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam tabbas zai ceto a gobe kiyama anan wannan littafi da za mu karanta littafin Ishaq bin Khuzaima ya kawo babi mai yawa cikin littafin na babu shafa'a yace ba zikru abwabu shafa'atul nabi babi wanda yake bayani akan ceto na manzon Allah manzon Allah zai yi ceto yana abuwa biyan suna da yawa amma za mu karanta kaɗan daga cikin hadisan sai mu ci gaba insha Allah anan malai yake cewa zikrul bayan annan nabi sallallahu alaihi wasallam awwal shafi'in wa awwal mushaffi bayani akan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai yi ceto a gobe kiyama shine farkon wanda aka ba dama ko za a ba dama yayi ceto yace wa fihi dilalatun ala anna yawm alqiyama qad yashfa'u ba'da nabiyyina ghayru wannan babi zai mana bayani akan lalle bayan manzan Allah akwai wani wanda za a ba damar yayi ceto wa wadansu misali waliyan bayi salihai nagari annabawa to hadisi na farko wanda malai ya kawo yace an Anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Anas garin Allah shi tabbata gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisi ana awwalu shafi'un fil janna gobe kiyama nine farkon wanda zan yi ceto a cikin aljanna wa qala manzo Allah yake cewa ma sudiqa nabiyyun ma sudiqtu duk duniya babu wani annabin da aka gaskata irin yanda aka gaskata ni sai ce wa inna min al-anbiya'i nabiyyun lam yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid manzo Allah yace lalle daga cikin annabawa akwai annabin da ba wanda ya gaskata shi sai mutum guda a cikin al'umma shi kenan anan dalili akan manzo Allah zai yi ceto hadisi na biyu wanda malai ya kawo a wannan babu yake cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidu walad adam manzo Allah yace lalle ni ne shugaban duk wani dan adam da ya kwana a doran kasa manzo Allah yace wa ana huwa awwalu man tunshaqu anhu al-ard wanda ni ne farkon wanda za a fara bude ma kasa yace wa awwalu shafi manzo Allah yace ni ne farkon wanda zan yi ceto wa awwal mushaffi' kuma haka ni ne farkon wanda za a ba dama in ceci wani wannan hadisin na biyu shi ma yana karantar da mi ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani babi na uku malai yake cewa zikru shiddati shafaqatin nabi wa rafatuhu wa rahmatuhu bi ummati wannan babin zai yi bayani akan yanda manzo Allah yake jin tausayin al'ummar shi da yanda manzo Allah yake jin tausayin al'ummar shi sama da sauran annabawa salawatullahi wa salamuhu alayhi mala ya kawo hadisai kamar haka yace an Abi Huraira radiyallahu anhu an samu daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa likulli nabiyyin da'watun mustajaba manzo Allah yace duk wani annabi da ka sani yana da addu'a karbabba wanda in ya roki Allah Allah zai amsa fatustajabu law wanda kai tsaye in ya roki Allah Allah zai amsa mishi sai ce fayuta amma sauran annabawa kowa sai ya kawo addu'a shi tun nan duniya kowa ya bujiro da bukatun shi manzo Allah yace wa inni amma ni khabbatu da'wati shafa'atan li ummati yace na jinkirtar da addu'a ta saboda ceton al'ummata kenan zan bar addu'a ta sai gobe kiyama zan roki Allah ya bani ceton al'ummata gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam malai kawo hadisi na biyu akan wannan bangare yace an Jabir daga Jabir annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li kulli nabiyyin da'watun da'a biha manzo Allah yake cewa a wannan ruwaya lalle kowanne annabi yana da addu'a ko roko wanda ya roki Allah da shi sai manzo Allah yace wa inni amma kuma ni ikhtaba'tu da'wati na jinkirta addu'ata shafa'atan li ummati yawmal qiyama saboda in nemi ceton al'ummata ranar tashin kiyama anan malai yace da'watun yad'u biha kowanne annabi yana da roko ko addu'a guda daya wanda in ya roka Allah zai biya mi amma manzo Allah yace ni na bartawa shafa'atan li ummati saboda ceton al'ummata hadisi na karshe a wannan babi na abi hadisi ne na Abi Huraira radiyallahu anhu tabbata gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba, kowane annabi yana da addu'a karbabba. Sai manzo Allah yace fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, sai kowane annabi yayi gaugawa yayi addu'ar shi a nan duniya. Wa ikhtaba'tu da'wati, amma ni na jinkirta addu'ata shafa'atan li ummati yawm al-qiyama. Manzo Allah yace na jinkirta ta ne saboda in nemi ceton al'umma ta ranar tashin kiyama. Sai yace fa hiya na'ilatun insha Allah, amma kuma wannan ceton zan same shi in Allah ya yarda, kuma zai samu ko kuma zai tabbata in Allah ya yarda ga duk mutumin da mammata minkum, duk mutumin da ya mutu, inji manzo Allah, la yushrik billahi shay'a, baya hada Allah ga kowa. Kenan manzo Allah zai cece duk mutumin da ya mutu bayan ya mutu amma kuma baya shirka ga Allah subhanahu wata'ala. To wannan hadisi yana karantar da mu kalar ceto guda biyu. Akwai ceton da manzon Allah zai yi na farko, wanda lokacin da wunin kiyama ya tabbata, ga mutane sun yi tsaye-tsaye ana jiran Allah ya yi sakamako, wanda ana kiranta ash-shafa'atul uzma. To wannan ceto da muka karanta kenan zai kasance a aljanna. Manzo Allah zai cece duk mutumin da baya shirka ga Allah, mutumin da koda an sa shi gidan wuta yayi saba Allah, manzo Allah zai cece shi ya dawo aljanna. Insha Allah za mu karanta hadisin na ceto na farko, in ya so sai mu ci gaba da tayin nan. Anan malai ya kawo bayani akan ceton da manzo Allah zai yi a farkon wuni na kiyama, wanda shine ake kira da ceto الشفاعه العظمى. حديث مالك عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان سامر دغ ابي زرعه دغ ابي هريره رضي الله ثبت غريش يكي تيوا اوتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم ولوكتي وترانا ان زوم منزان الله دوني ابنتي كو دناما wa dafa'a ilayhi zira, manzo Allah sai kai hannun shi zuwa ga wannan makayi wanda akwai nama. Wa kana yu'jibu, ya kasance yana burge manzo Allah ya ci nama, kamar yanda ya tabbata a wata ruwaya, musamman karwata, manzo Allah ya yi san karwata. Sai anan yake cewa fa nahasha minhu nahshatan, sai manzo Allah ya sa hannun shi kenan ya dauki dan kadan. Kuma qala, manzo Allah yake cewa ana sayyidun nas yawmal qiyamah, manzo Allah yake cewa ni ne shugaban mutane gabaki ɗayan su ranar tashin kiyama. Sai yace wa hal tadruna lima zalik, shin ya ku sahabbai kun san me yasa haka? To anan manzo Allah ya ci gaba da bayani yace yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid, Allah madaukakin sarki zai hada mutanen farko da mutanen karshe a falfajiya guda daya. Shine ta Allah ke bada labari, kul innal awwalina wal akhirin, sai Allah ce la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, lalle mutan farko da mutan karshe gabaki ɗaya za a tattara su a wuri guda domin a yi musu hisabi. Anan manzo Allah ce za a tattara mutanen farko da mutanen karshe fi sa'idin wahid, a hili guda daya. Sai ce fa yasma'uhum da'i, za su yi ta sauraron mai kira. Wa yunaffizuhum al-basar, kowa zai yi kuru da idanuwa yana jira daga ina labari zai zo. Wa tadunu shams, manzo Allah ya ce rana za ta kusanto kusan kan mutane. Fa yablughu an-nasu min al-karbi wal-kammi ma la yutiqun, tashin hankali da wahalhalu da musibu zai kai ma mutane iya yanda ba sa iyawa. Gashi na a tsaye ga rana a kusan kawunan mutane, manzo Allah ya ce wala yahtamilun, kuma ba za su iya ɗaukan nauyin wannan wahala. To yanzu ana tsaye fa yaqulu ba'dun nas li ba'd, manzo Allah ya ce shashan mutane za su faɗa ga shashi, ala tarawna ma antum fihi, wai ba kwa ganin irin halin da kuka samu kanku a ciki, ala tarawna ma qad balagakum, yanzu ba fa tunanin abin da ya same mu ko abin da muka fada cikin shi ga mu a tsaye muna jiran hisabi ba mu san makoman mu ba shine a wannan lokaci manzo Allah yake cewa a wata ruwaya a lokacin nan ne dan adam zai rika tunanin da ma a zo a yi hisabi in ma dan wuta ne a kai shi gidan wuta saboda mutane ga su a hili guda ba magana kuma ba wanda ya san me zai faru ba manzo Allah yake cewa anan shashi zai fada ma shashi ala tanzuruna ila man yashfa ila rabbikum wai yanzu ba za ku yi tunani ba zuwa ga wane ne zai nemo ceto zuwa ga ubangijinku anan manzo Allah yana bada labarin abin da zai faru manzo Allah ya ce fa yaqulu ba'dun nas li ba shashin mutane za su fada ma shashi abukum adam mi zai hana ku je wajen babanku annabi adam ya nemo ceto wurin Allah manzo Allah ya ce fa yatuna adam gabaki ɗaya mutane za a tattaru a tahi wurin annabi adam wanda shine baban halittu gabaki ɗaya wa yaqulun mutane za su fada mishi ya adam ya kai annabi adam anta abul bashar kai ne baban halittu gabaki ɗaya khalaqakallahu biyadihi Allah ya halicce ka da hannun shi wa nafakha fika min ruhihi kuma Allah ya yi busa tarai a jikinka sai ce wa amara al mala'ikata fasajadu laka manzo Allah ya ce ya annabi adam mutane za su fada ka nake Allah ya yi umarni ga mala'iku gabaki ɗayansu su yi sujada gare ka yanzu anan za su ce ishfa lana ila rabbik ya annabi adam ka nemo mana ceto zuwa ga ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ya annabi adam baka ganin yanda muke ciki ala tara ma qad balagna baka ganin halin da muka fada fa yaqul annabi adam zai ce inna rabbi kad ghadiba al yawm ghadaba lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlahu annabi adam zai ce lalle yau Allah yayi wani irin hushi wanda a da bai taba yin irin wannan hushin ba kuma haka nan gaba ba zai ƙara yin irin shi ba annabi adam zai ce wa innahu nahani 'ani shajara kaga lalle Allah lokacin da ya sanya ni gidan aljanna ya hana ni cin wata itaciya fa asaitu sai na saba mishi kamar yadda kissa ta tabbata ta annabi adam shaitan ya zo ya gaya ma annabi adam ma na hakuma rabbukuma an hazihi shajara ya ce illa an takuna malakaini ba komai ya sa Allah ya hana ku cin itaciya ba a aljanna sai dan kar ku zama sarakai guda biyu shi kuma Allah ya musu alƙawari ku ci komi a aljanna banda wannan itaciya karshe dai sai da suka fada cikin ruɗin shaitani shine anan annabi adam yake cewa wa innahu nahani 'ani shajara Allah ya hana ni cin wata itaciya fa asaituhu sai na saba mishi dan haka yau nafsi nafsi annabi adam zai ce ni ma ta kaina niki annabi adam zai ce izhabu ila ghayri ku tai zuwa ga wani na bani ba yace izhabu ila nuh ku tai zuwa ga annabi nuh manzo Allah ya ci gaba da bayani yace fa yatuna nuhan al'umma gabaki ɗaya za su tai zuwa ga annabi Nuhu fa yaqulu za su faɗa mishi ya Nuhu ya kai annabin Allah Nuhu anta awwalur rusul ila ahli al-ard kai ne farkon annabi manzo wanda aka turo ka zuwa ga mutane wa sammaka Allahu 'abdan shakura Allah ya sanya maka bawa mai godiya kenan yabon da Allah ya yi maka za su ce mishi ishfa lana ila rabbik ka neman mana ceto zuwa ga ubangijinka ala tara ila ma nahnu fi ya annabi nuhu baka ganin yanda muka samu kanmu a yanzu ala tara ila ma qad balagna baka ganin halin da muka fada wa yaqulu lahu annabi nuhu zai ce inna rabbi kad ghadiba al yawma ghadban lalle ubangijina a yau yayi wani irin mushi lam yaghdab qablahu mithlahu Allah bai taba yin irin wannan gushi ba a da. Walan yaqdab ba'dahu mithlahu, kuma nan gaba ba zai ƙara yin irin wannan gushi ba. Sai ce wa innahu kanat li da'watun da'utu biha ala qawl. Ni na zamanto ina da addu'a guda daya kuma tuni a duniya na yi ta akan al'ummata. Wata addu'a ce Annabi Nuhu yayi. Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyar. Lokacin da yayi ta wa'azi Annabi Nuhu shekara 950. Amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ɗan mutanen da suka yi imani da Annabi Nuhu ɗan kankane ne, ɗan kaɗan ne. Karshe yace to Allah ka halaka su. La tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyar. Kar ka bar kafirai su rayu a doran ƙasa. Karshe azaba ta tabbata a gare su. To anan sai shi Annabi Nuhu zai ce ni ina da wata addu'a guda ɗaya har na yi ta. Izhabu ila ghayri, ku tahi zuwa ga wani na. Zai musu ishara yace izhabu ila Ibrahim, ku tahi zuwa ga Annabin Allah Ibrahim. Fa ya'tuna Ibrahim, mutane za su tahi zuwa ga Annabi Ibrahim. فيقولون زاستي يا إبراهيم يا كي النبي إبراهيم أنت نبي الله للي كيني النبي الله وخليله كما كيني بداء الله يالله كيتوا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله ياركي النبي إبراهيم أما سيهم بداء شمسول أنا متاني زاستي يا النبي الله إبراهيم كي النبي الله نيكما بداء الله ishfa lana ila rabbik, ka nema mana ceto zuwa ga ubangijinka. Za su ce ala tara ma nahnu fihi, Annabi Ibrahim baka ganin yanda muka samu kanmu a yau. Ala tara ma qad balagna, baka ganin halin da muka fada. Fa yaqulu lahum Ibrahim shi ma zai fada musu, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu, lalle ubangijina yau yayi wani irin hushi a da bai taɓa yin irin shi ba, kuma nan gaba ba zai ƙara yin irin shi ba. Annabi Ibrahim ya ce shi ma nafsi nafsi, yau ni ma ta kaina nake. Wai amma a haka ne ake cewa akwai wani shehu a wunin kiyama zai zo da riga ya sanya mutane. Wannan annabawan Allah ne, kuma ruwaya ce tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annaban Allah zai ce ta kaina nake, ina ga wani shehu ko wani wali. Ana yace izhabu ila ghayri, shi ma Annabi Ibrahim zai ce ku tai zuwa ga wani na. Yace izhabu ila Musa, ku tai zuwa ga Annabi Musa. Za su zo wajen Annabi Musa shi ma haka. Annabi Musa yace eh, lalle Ubangiji na yayi wani irin hushi wanda bai taba yi ba. Annabi Musa zai ce wa inni qataltu nafsan, ni ma ai na taba kashe rai wanda ba a yi mini umarni ba daga raba hada. Annabi Musa ya kauda ma wani mai sai mutum ya mutu. Karshe zai ce nafsi nafsi, ni ma ta kaina nake. Izhabu ila ghayri, ku tai zuwa wajen wani na, shine zuwa Isa, kenan zai ba su shawara. To anan shi ma Isa in an zo wurin shi za a ce ya Isa anta rasulullah, kai ne Annabin Allah. Wa kallamta an-nasa fil mahd, kai ne farkon wanda ka ware yin magana tun kana cikin zanin goyo, shine al-mahd. Tun yana jariri Annabi Isa yayi magana, yace qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, wanda yana ɗaya daga cikin mutane guda uku, jarirai guda uku wanda suka yi magana a shari'ar musulunci. Akwai Annabi Isa, akwai kuma na ashabul ukhdud wanda aka gina rami. Allah ya bada labarin sa a cikin suratul buruj. Allah ya ce kutila ashabul ukhdud, wata mahaifiya ta zo da ɗanta, sarki ne azzalimi, ko ka ce ka yi biyayya gare shi, ka kyamaci addini, ko ka faɗa cikin ramin da wuta. Yanzu wata mahaifiya da ta zo da ɗanta tana tunanin ga jariri, kuma ita ta yarda da addini. Yaron sai ya ce mata, ya mahaifiyata, ki faɗa muna tare da kariya ta Ubangiji. Da yaro na uku shine yaron da aka ba da kissa Jurai, wani bawan Allah wanda yake bauta ma Allah dare da rana. sai mahaifiyar shi ta yi mishi muguwar addu'a, addu'an nan ta kama shi. Wani lokaci karuwa ta zo ta yi mishi sharri, ta ce wannan malamin makarancin nan shine ya mini ciki. To a lokacin nan yayi umarni a wurin sarki, aka kawo jaririn nan. Juraij ya dora hannun shi akan jaririn, yace ya walad man abuka, ya kai yaro wane ne babanka? A nan yaron sai ya yi magana yace babana shine wal makiyayi. Yawwa, sai na uku shine Annabi Isa. Annabi Isa shi ma tun yana yaro, wanda Allah ya yi umarni ga Maryam alaiha salam yace kar ta yi magana. Kenan yaron nan shi zai yi magana. Yaron ya yi magana yace inni Abdullahi atani alkitab, lalle mahaifiyata ba mazinaciya bace, ni bawan Allah ne, Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni da littafi. To shine anan yake ba da labari. To anan yace mutane za su ce Annabi Isa kai ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da kai, ya baka izinin ka yi magana tun kana yawo, ka nema mana ceto, ishfa lana ila rabbi. Annabi Isa nema mana ceto zuwa ga Ubangijinka, ba ka ganin halin da muka samu kanmu? Fa yaqulu lahum Isa, Isa shi ma anan zai faɗi nafsin abinda waɗancan suka faɗa, lalle Ubangiji na yau yayi wani irin hushi, bai taɓa yin irin shi ba, kuma nan gaba ba zai sake yin irin shi. Amma ƙarshe Annabi Isa zai ce ku tahi zuwa gawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To anan ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa fa yatuna fa yaquluna ya Muhammad, za su zo zuwa ga Annabi Muhammad su ce ya Annabi Muhammad anta rasulullah, kai ne manzon Allah, wa khataman nabiyyin, kai ne cikamakin annabawa, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, hakika Allah ya gafarta maka zunubanka wanda kai ada da wanda zaka aikata ma nan gaba. Wannan shine annabin da aka ma wannan alƙawari. Za su ce ishfa lana ila rabbi, manzo Allah nema mana ceto, a zo a yi mana sakamako saboda tsayuwa ta mana yawa, ba ka ganin halin da muke ciki? Manzo Allah ya ce fa antaliqu, sai in tahi, fa ati tahta al'arshi, zan zo ƙarƙashin al'arshin Ubangiji, fa aqu sajidan li rabbi, zan durƙusa in yi ma Allah sujada, thumma yaftahu Allahu alayya, anan Allah zai mun wani irin budi, wa yulhimuni min mahamidahu, anan Allah zai bani wani yabo kyaukyawa. Kenan anan manzo Allah yana cewa a yanzu da nake bada labari ban san ba abin da zan faɗa ma Allah, amma a lokacin Allah zai mishi wani ilhama, a lokacin ya gaya mishi maganganun da ya dace, wa husnu thana, da kyaukyawan yabo wanda zan yi ma Allah. Summa qala ana, Allah zai ce ya Muhammad irfa rasak, ya annabin Allah, annabi Muhammad dago kanka, wa saltuta, ka roki duk abin da kake bukata za a baka, washfa, ka nemi ceto, tushaffa, manzo Allah za a baka izinin ceto. To karshe anan manzo Allah ya ce fa arfa'u rasi, ta zuwa karshen hadisi, duk da hadisin yana da tsawo. To anan me yasa muka karanta wannan hadisi? Kenan manzo Allah shine farkon wanda zai yi ceto a wunin kiyama. Ceton mi? A zo a yi hisabi, kowa ya san matsayin shi, masha Allah. Shine anan malai yake bayani, anan yake cewa lalle manzon Allah ya tabbata zai yi ceto cikin littafin namu. Yace bayan manzon Allah, mala'iku ma ya tabbata za su yi ceto, haka waliyai da ɗaiɗaikun bayin Allah. Kamar yadda muka karanta hadisi anan, duk mutumin da yara uku suka rasu mishi a gida, to wannan yara guda uku za su mishi dalilin ceto ya shiga aljanna. Sai malai ya ce ataqulu, yanzu mutum zai iya faɗar cewa inna Allaha a'tahumu shafa'a, annabin Allah, mala'ikun Allah, waliyai da ɗaiɗaiku Allah ya ba su damar ceto, fa atlubuha minhum, bari in nemi ceton a wurinsu? Amsa a'a, za a nemi ceton wurin Allah, saboda shi yake ba da izini. Sai ce fa in qultu hadha, malai ya ce in ka faɗa haka, to rajata ila ibadati salihin, idan ka koma zuwa ga bautar bayin Allah na gari, zaka yi ta durƙusa ma wasu eh dan su cece ka alhali wajen Allah ya kamata ka nemi wannan sai ce allati zakara Allah fi kitabi ka koma bautar wasu bayin Allah wanda Allah yake bayani a cikin littafi sai ce wa in qultu la batala qauluka in kuma kace a kenan magana ka ta warware atahu Allahu shafa'ata wa ana atlubuhu mimma atahu Allah Allah ya ba su ceto ni kuma ina neman ceto a wurin su kenan a takeice dai ana neman ceto a wurin Allah shi kai malai ya ci gaba yace fa in qala idan mutumin da kuke tattaunawa ya faɗa maka cewa ana la ushriku billahi shay'a ni ba na gama Allah da kowa hasha wa kalla baya yuwa shine hasha wa kalla walakinnal iltija'u ila salihin laysa bi shay sai ce sai dai komawa da nake zuwa ga biyayya ga waliyai ko salihan bayi ai wannan ba shirka bane haka suke fara malaci fa qul lahu sai ka bashi labari idza kunta tuqirru anna Allah harrama ash-shirk idan har ka yarda Allah ya haramta shirka a'azamu min tahrimiz zina mafi girman hani wanda yayi hatsarin zina yace wa tuqirru anna Allah la yaghfiru kuma ka yarda Allah baya gafarta ma wanda yake shirka sai ce fama hazal amrul ladzi harramahu Allah to menene wannan abin da Allah madaukakin sarki ya haramta wa zakara annahu la yaghfiru kuma ya nuna cewa baya gafarta ma wanda yake yi shi da sauran lokacin ablaji to in lokacin ya daga ma sai ce fa innahu la yadin to shi wanda kuke tattaunawa lalle bai san ba abinda in kayi ma Allah baya gafarta maka shine shirka sai mala yace fa qul lahu sai ka bashi labari kaifa tubri'u nafsika min ash-shirk wa anta la tadri ko la ta'rifu yaya zaka iya kare kanka game da shirka amma kuma kai baka san ba menene shirka am kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha wa yadhkuru annahu la yaghfiru ko kuma yaya zaka san abinda Allah ya haramta a gare ka kuma baka kokarin sanin shi wala tasal anhu kuma baka kokarin tambayan malamai akan shi wala ta'rifu kuma kai baka san shi ba sai ce atazunnu anna Allah yuharrimuhu wala yubayyinuhu lana shin kana tsammanin Allah zai haramta wani abu kuma yake bayyana shi a cikin littafin shi fa in kala wala yace idan mutumin nan ya faɗa maka ashirku ibadatul asnam in an ce shirka shine bauta ma gumki wa nahnu la na'budul asnam mu kuma ba ma bauta ma gumki wala yace fa qul lahu sai ka faɗa mishi ma ma'ana ibadatul asnam to me yake nihi da bauta ma gumaka atazunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjara takhluqu shin kana tsammanin lalle wadancan itace ko masu aqida bauta ma itce da duwatsuna su da kansu suna ganin cewa itace da duwatsuna da gumaka suna halitta ko suna arzitawa wa tudabbiru amra man da'aha ko suna jijjuye lamarin wanda ya kira Yesu fa hadha yukazzibuhu alquran mala yace wadannan ai alqurani ma yana karyata haka su da kansu sun san Allah suna bauta ma gumki suna bauta ma itace suna kusantar Allah da duwatsu wai domin su kusantar da su ne zuwa ga Allah idan su ma sun san ba sa arzitawa ba sa rayawa kuma ba sa jijjuye lamarin sai ce wa in qala in har ya faɗi cewa huwa man qasada khashbatan aw hajar aw biniyatin ala aw biniyatin ala qabri aw ghayru idan ya faɗa maka cewa shirka ga Allah shine duk wanda ya bauta ma icce ko wani dutse ko ginin kabari ko wani haka sai ce yad'una zalik
wa yasbahuna lahu, suna kiran su suna roƙon su ko kuma suna yi musu yanka. Wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa, amma suna cewa ai waɗannan ababe suna kusantar da mu ne zuwa ga Allah kusanci. Wa yadfa'u Allahu anna bi barakati, kuma Allah yana kare mu dalilin albarkarsu. Au yu'tina, ko Allah yana bamu bi barakati, dalilin albarkarsu. Idan wanda zai bauta magunki ko ya kirayi wani Allah itace duwatsu, ko ya je yayi ibada a kusan makabarta, yana ganin cewa ai dan a kusantar da shi ne zuwa ga Allah, ko a yaye mai wani bala'i. Sai malai ya ce faqul, sai ka bashi amsa, sadaqta, ya kai gaskiya. Wa haza huwa fi'lukum inda al-ahjar, wannan shine abin da kuke aikatawa a gindin duwatsuna, da sunan su kusantar da ku zuwa ga Allah. Wal abniya ala al-qubur, da kuma gine-ginen da kuke yi akan kaburbura, ginin da ake yi a jikin kabari domin a zo a yi tsaye gindin kabari ana neman kusancin Allah. Zai ce fa haza aqarra anna fi'lahum huwa ibadatul asnam, wannan shine yake tabbatar da irin wannan bauta ta yi daidai da bauta magumaka. Shi ma gumki ana neman kusancin Allah, to shi ma wanda zai bauta ma waliyi ko wanda zai je ya nemi alkhairi a gindin kabari, matsayinsu guda da wanda yake bauta magumaka. Sai malai ya ce fa huwa al-matlub, wannan ai shine duk abin da ake bayani akan shi, idan ba bambanci. Wanda zai bauta magumaka yana neman kusanci da wanda zai kirayi wani waliyi ko wani shehi, ko ya tarda wani a cikin kabari da sunan ya yaye mishi bala'i ko ya kawo mishi alkhairi. Malai ya ce matsayinsu guda ɗaya, wanda kuma shi ne ake bayani shirka ga Allah. Sai ya ce wa yuqalu lahu aidan, kuma za a iya yi mishi bayanin qauluka, maganarka a shirku ibadatul asnam, lokacin da kace me ake nihi da shirka shine bautar gumaka. Sai ya ce hal muraduka anna shirku makhsusun bihaza, shin kana nihin daga an ce shirka kawai ana nihin bauta magumki. Wa anna al-i'timada ala as-salihin wa du'a'uhum la yadkhul fi zalik, dogara da waliyai da salihan bayi shi baya shiga daga shirka? To shi ma yana shiga. Mutumin da zai kirayi wani waliyi ko wani shehi da sunan ya ije mishi bala'i ko ya sanya mishi albarka, wannan shi ma shirka ne. Malati fa hadha yarudduhu ma zakara Allahu fi kitabi min kufri man ta'allaqa ala al-mala'ika aw Isa aw as-salihin, to wannan shine yake bada ma'ana daidai da abinda Allah yake bayani. Kafircin wanda suka kirayi mala'iku ko annabi Isa ko wasu salihan bayi, kenan duka iri ɗaya ne. Wanda zai kirayi mala'ika da sunan ya kusantar da shi, ko wanda zai kirayi annabi Isa yana neman kusancin Allah zuwa gare shi, matsayinsu guda ɗaya da wanda ya bauta ma gunki. Anan malai ce fala budda an yuqirra anna man ashraka fi ibadati llahi ahadan min as-salihin fa huwa shirkul mazkur fil qur'an. Karshe dai dole mutumin nan sai ya yarda duk mutumin da yake kiran wani koma bayan Allah, ko ma wane ne, ko wanda zai bauta ma wani Allah. Malai ce wannan shine ake kira da ashirkul mazkur, shirkar da Allah yake bayani a cikin Al-Qur'ani. Kenan ba a bambanta ba. Ba a ce ba wanda ya kirayi annabi Isa shi kaɗai ne yin shirka, ko ba a ce ba wanda ya bauta ma gunki shi kaɗai ne yin shirka. Abinda Allah ya hana kiran wani koma bayan Allah, ko ma wane. Kuma wannan shirka ita ce Allah ya ce baya gafarta ma mai aikata. Karshe malai ya ce wa haza huwa al-matlub, wannan shine ake bayanin shi a cikin wannan littafi mai girma. Kenan shirka ga Allah bata taƙaita ba ga bauta ma gunki kadai, wanda zai kiraye annabi ko annabi Isa ko ma wani annabi da wanda zai kirayi wani salihin bawa da sunan ya kusantar da shi zuwa ga Allah, malai yace wannan shine ake kira da shirka. Yace wa sirrul mas'ala, sirrin wannan bayyanai da wannan mas'ala ta aqida, annahu idza qala ana la ushriku billah, koda kuna tattaunawa ka mishi wannan dogon bayani zaka ji yace ai ni bana shirka ga Allah, to matsalar kenan bai san ma me ake nufi da shirka. Malai yace fa qul lahu wa mashirku billah, to sai ka tambaye shi anan to wai me ake nufi da shirka ga Allah, fassirhu li, yi mana bayanin ta. Sai yace fa in qala huwa ibadatul asnam, in mutumin nan yace maka ita shirka shine bauta magumaka, faqul, sai ka gaya mashi wa ma ma'ana ibadatul asnam, fassiru hali, to me ake nufi da bauta magumaka, yi mana bayanin ta. Sai yace fa in qala, in ya ci gaba da bayani yace maka ana la a'budu illa Allah, ni bana bauta ma kowa sai Allah, faqul ma ma'ana ibadatul Allah, to tambaye shi me ake nufi da ibadar Allah. A takaice dai sanin shirka ga Allah da me ake nufi da shirka ga Allah wajibi ne akan kowane musulmi. Kenan shirka ga Allah shine bauta ma wani Allah, kiran wani ba Allah, meka wuya zuwa ga wani wanda ba Allah, ko dogara ga wani Allah, ko ma wani. Bautar gunki kuma nau'i ne daga cikin nau'i'ika na shirka ga Allah. Mutumin da zai je ya duka ma gunki da sunan nema alkhairi, ko ya yaye mishi wata matsala, shi ma ya yi shirka ga Allah. Shi kuma me ake nufi da bautar Allah, shi ne ɗayanta Allah shi kaɗai cikin ibada. Ba a so ka gama Allah da kowa, ka dogara da shi kaɗai, ka roƙe shi shi kaɗai, in wata matsala kake neman a yaye maka ka koma zuwa gare shi. Lokacin ya yi? To a nan malai ce idan ka tambaye shi me ake nufi da ibadar Allah, fa in fassaraha bima bainahu wa bainal qur'an fa huwa al matlub, fa in lam ya'rifuhu kayfa yad'i shay'an wa huwa la ya'rifu, in yayi maka bayani to zaka gano menene ake nihi kenan da shirka ga Allah da kuma ibadar Allah, in har ya san hakikanin su. Yace in bai sani ba sai ka tambaye shi dan menene zaka rika bauta ma wani Allah kai kuma baka san ba wannan bauta ce. Zaka ji ai yawa suna fadar haka, ai kusanci da waliyai, waliyai suna da alkhairi, suna da falala, muna neman ceton su ne. Alhali wajibi ne akan musulmi duk abin da zai aikata ya san hakikanin shi. To ganin cewa lokacin ya tafi, insha Allah ta'ala za mu tsaya daga nan. Abinda muka gabatar na daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.